Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. Yau za mu tashi alhadithu thaminu ashara, hadisi na 18 a cikin wannan littafi mai albarka na 40 hadith. An Abi Dharr, an karbo daga Abu Dharr, Jundab ibn Junada, shine Jundab dan Junada, wa Abi Abdurrahman, da Abu Abdurrahman, Mu'az ibn Jabal, shine Mu'az dan Jabal radiyallahu anhuma, Allah ya dada su shi da ma'aifinsa. An Rasulillah sallallahu alaihi wa sallama, daga ma'aikin Allah, Allah ya dada shi, qala, yace: ittaqillaha, kayi tsoron Allah, haythu ma kunta, a duk inda kake, wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, kuma kabi mummunan aiki da kyaukyawa zai goge ta, wa khaliqin nasa bi khuliqin hasanin, kuma ka zamna da mutane ka ɗabi'anci mutane da ɗabi'u masu kyau. Rawahu Tirmizi, Imam Tirmizi ya rawaito sa, wa qala, kuma yace: hadisun hasanun, hadisi ne mai kyau. Wa fi ba'dhin nusakhi, a wani sashi na littafai, hasanun sahihun, hadisi ne mai kyau kuma ingantacce. A takaice, wannan hadisin yana karantar da mu abubuwa guda uku. Na farko shine tsoron Allah madaukakin sarki a duk inda mutun ya kasance, shine ake cewa al-muraqaba. Na uku, yana koyar da mu duk lokacin da talallabiya ta kwashi mu kai wani laihi na sabo, to mu yi kokari mu fuskanci wannan laihin da wani aikin alkhairi. Misali, kai zagi sai kai istighfari kafa dari. Misali, kai wata ƙarya sai kai kokari kai karatun Qur'ani, kai raka'a biyu, wannan la ibadar da kai za ta kalubalanci wannan laihi. Abu na uku shine, manzo Allah yana nuna muna kasance da ɗabi'u masu kyau game da zaman da muke da mutane, domin mutane idan suka muna shaida mai kyau, to har wajen Allah haka ne. Idan kuma suka muna mummunar shaida, to har ma wajen Allah haka ne. Allah ka ba mu ikon zama da mutane da ɗabi'u masu kyau. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.